A wajen zaben kananan hukumomi a jiya Asabar, wata budurwa mai suna Kofo ta rasa ranta a sakamakon harbin bindiga na wani jami'an tsaro a unguwar Idoro a yankin Queen Cinema a cikin birnin Ibadan. Wannan kisan budurwa Kofo dai ya sanadiyar ta da zanga-zanga. Gwamnan jihar Oyo Sanata Abiola Ajimobi wanda ya yabawa jama'ar jihar Oyo a game da yin zaben lamun lafiya ya kuma ce an yi sahihin zabe. Gwamna Ajimobi yace zaben yayi kyau, sahihi ne, yace an yi zaben lafiya, an yi zaben lamun lafiya, an tsara shi sosai, don haka ina yabawa jama'ar mu da su ci gaba da wannan zaben lamun lafiya da sun kafara. Ajimobi ya buƙaci jama'ar jihar Oyo da su ci gaba da zaman lafiya da juna a halin yanzu da bayan an bayyana sakamakon zaben. Shi ma shugaban hukumar zabe ta jihar Oyo Mr. John Ajeyegbe yace zaben an yi shi a cikin kwanciyar hankali, ya buƙaci 'yan takara da su karbi sakamakon zaben. Sai dai jam'iyyun adawa ba su shiga zaben ƙananan hukumomin na jihar Oyo ba. Hassan Umaru Tambuwal, Amurka daga Ibadan a Najeriya.